This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakken labaran duniya. Dabban jama'a na ci gaba da yin zanga-zanga akan tituna a Najeriya. A Abuja, babban birnin tarayyar kasar, masu zanga-zangar sun yi tarira waƙoƙi yayin da suka gujewa barkonan tsohuwa da 'yan sanda suka harba. A ranar Alhamis ne dai 'yan Najeriya suka fara fitowa kan tituna, suna nema a sauya wasu manufofin gwamnatin kasar, ciki har da cire tallafin man fetur da aka yi a shekarar da ta wuce. Zanga-zangar ta gama gari da za a yi tsawon kwanaki 10. An yi ta a biranen Najeriya da yawa, da arangamar da aka yi da jami'an tsaro a wasu wuraren. Daya daga cikin masu zanga-zangar, mai suna Wisdom Chumania, mazaunin birnin tarayya Abuja, ya bayyana ra'ayinsa. Ya ce, mun cancanci mu ci muriyar albarkatun da muke da su. Muna da albarkatun ma'adinai, muna da albarkatun ƙasa, an albarkaci jama'a da abubuwa da yawa. Muna son gwamnatin da za ta yi wa jama'a aiki, ba kawai ta mulke su ba. Ya kamata shugaban ƙasa ya biya buƙatun jama'a, abin ya isa haka nan. A lokacin bikin rantsar da shi a watan Mayu ne, shugaba Bola Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur. Ba a daɗe da yin hakan ba, shugaban ya kuma ɗauki matakin barin naira ta nemawa kanta daraja. Bayan haka, hukumomin ƙasar suka kuma ƙara kuɗin wutar lantarki da fiye da kashi 200 da take mai da martani. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ta yi amfani da barkonan tsohuwa ne don wargaza masu zanga-zangar. Benneth Igwe shi ne kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja, ya ce kotu ta ba da umarnin ne domin hana duk abin da zai kawo cikas ga al'amuran yau da kullum a kewayen birnin. Kafofin yada labaran kasar dai sun ce an kashe mutane akalla 13 a fadin kasar a yayin zanga-zangar. Vladimir Karamurza, mai takardar zama Amurka ta dindindin, ya shaidawa manema labarai a jiya Juma'a cewa ya yi tsammani zai mutu a gidan yarin Rasha. Marubucin wanda ya taɓa samun lambar yabon Pulitzer, wanda aka yankewa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari bayan da aka kama shi a shekarar 2022, a jiya Alhamis ne aka sako shi a wata musayar fursunoni ta tarihi da aka yi, wadda Amurka da ƙasashe abokan hulɗar ta suka cimma da Rasha. Karamurza ya yi magana da manema labarai a birnin Bonn na ƙasar Jamus, tare da biyu daga cikin 'yan Rasha 7 da aka sako ta dalilin yarjejeniyar, wato Ilya Hashen da Andrei Pivovarov. A wurin taron manema labaran, ya yi bayani dalla-dalla akan mummunan yanayin da ya fuskanta, ciki har da yadda aka killace shi tsawon watanni 10 a gidan yaron. Aka kuma takaita mishi magana da iyalinsa. Ya ce su ɗaya kacal Rashi ta bashi damar yin waya da matarsa da 'ya'yansa biyu a tsawon shekaru 2 da ya yi a tsari. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zaman makoki sun taru a Doha, babban birnin Qatar, a jiya Juma'a domin jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh, wanda aka kashe a ranar Laraba a Tehran a wani hari da ake zargin Isra'ila ce ta kai shi, wanda ya janyo fargaba a yankin da kuma barazanar faɗaɗar rikici a gabas ta tsakiya. Dabban jama'a ne suka halarci sallar jana'izar a masallacin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, inda aka lallabe akwatin gawar Haniyeh da na dogarawan da ke tsare da shi da tutar Falastinu. Bayan sallar jana'izar a masallacin, an ɗauki akwatunan zuwa birnin Losail da ke arewacin Doha don binne su. Mutuwar Haniyeh ta janyo kiraye-kirayen ɗaukar fansa daga Iran da Hamas, waɗanda dukansu ke zargin Isra'ila da aikata kisan. Haniyeh dai ya je Tehran ne don bikin rantsar da sabon shugaban Iran, Masoud Pezeshkian. Prime Minister kasar Habasha Abiy Ahmed ya ce ana ci gaba da tattaunawa da kungiyoyin mayakan sakai a yankin Amhara don warware rikicin da ake fama da shi a yankin cikin Lumana. Da yake magana a wani taro da shugabanni a fannin kudi a birnin Addis Ababa a jiya Juma'a, Abiy ya ce gwamnatin tarayya na kokarin tuntubar yan tawayen amma da alama rashin hadin kai tsakanin kungiyoyin ka iya kawo kalubale. Ya ce yayi ta kokarin ganin kungiyoyin sun hada kai don samar da yanayin tattaunawa. Shugaban ne bai bayyana kungiyoyin mayakan da ake tattaunawa da su ba da kuma lokacin da aka fara tattaunawar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Afirka su ma sa ji. Idan ka tuna daga cikin ra'ayoyi da muka samu a gabanin wannan zanga-zanga da matasa suka jagoranta, akwai waɗanda suka aiko da sakonni daga Niger da waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya, suke cewa duk abin da ya shafi Najeriya su ma zai shafe su, saboda haka suke a da ganin cewa an yi lafiya, an gama lafiya, kuma Allah ya sa masu wannan jan hankalin gwamnati su samu biyan bukata.
To amin sun mu amin, lalle kan shine babban muhimmi, kada ya zama an yi aikin baban giba Malama Grace.
Haka yake,
yawa komai aka yi
addu'a kullum,
komai aka yi ana so ne a sami amfani na yin sa, ba wai abin nan aisha akan yazo a tashi ba wani abu ba alhali. Shin haka din wasu sun dikkata, wasu sun marasa rayukan su, yayin da kuma wasu da dama suka bar ayyukan su a sana'o'insu sun tsaya check da dai sauransu. So muna fatan Allah ya sa kamar yadda kika faɗa, Allah ya sa dai a ƙara samun kwanciyar hankali a wannan al'amarin, saboda yanda rahotanni suka bayyana abin bai yi daɗi ba a wasu wuraren. Duk da yake a wasu wuraren kan gaskiya sai san barka mutane sun bi, kuma wato Malama Grace ni abin da ma yafi ban sha'awa, duk da yake kamar yadda na faɗa akwai abubuwan ban takaici, amma dai abin da ya fi ban sha'awa shi ne yadda gwamnonin wasu jihohi suka zo suka wato yi jawabi ga su masu zanga-zanga. Duk da yake dai ba a kan su ne matsalar, ko ba gare su ne matsalar take kacukan ba, amma dai aƙalla ba a kasara ba ga tsari irin na demokradiyya, sai ga a iya cewa aƙalla sun fito sun ɗanyi abin da Bature ke cewa sharing ɗin filin tare da su masu zanga-zanga.
To Allah ya ƙara fahimtar juna da kuma tabbatar da shugabanci na ƙwarai, da kuma ƙara ba da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Wannan bala'i in bala'i ne, Allah ya yaye shi, Allah ya kawo ci gaba da kyakkyawan zamantakewa da ingancin rayuwa Najeriya da kuma ƙasashe.
To gaskiya kan
kasuwa baki daya,
gaskiya kan amin sun ma'amin, sai dai kin san wato da komai yana da amfani kuma yana da rashin amfani. Shi ɗaya daga cikin fa'idodin wannan ni da na gani shine irin yadda 'yan Najeriya suka fara gane muhimmancin haɗin kai ba tare da bambancin addini ko wato wata ƙabila ko wani abu ba, saboda ni saboda abinda suke yaki akan shi, misali in har ta tabbata wato rashin yunwa ko rashin tsaro da yunwa da tsarika yake, to abu ne fa da bai san wai wani addini ba, shi ba ruwan shi, saboda haka sai suka zo da murya daya. Aki ga kaman dai da aka tsammananta, zaki ga mabiya addini daban-daban, in ma lokaci na ga ma wasu wurare Malama Grace inda lokacin ibadar musulmi ya zo ana cikin wannan zanga-zangar, amma sai yan uwansu mabiya addinin Kirista suka zagaye su suna ba su tsaro domin su gudanar da sallah a daidai lokacin da ake wannan zanga-zanga. So kin ga za a iya cewa aƙalla wannan wani in ma komai dai ba a samu bai, wannan dai ci gaba ne ta yadda 'yan Najeriya suka gane muhimmancin haɗin kai, kuma suka gano cewa ba wani abu da za su iya samun nasarar sa muddin babu haɗin kai a tsakanin su.
Babu haɗin kai, haka ya maɗaurin ki ɗaya.
Na'am, gaskiya.
To Allah ya ƙara tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma ba da zaman lafiya.
Malamai na yi
Fata alheri da ce murna ga kaka kenan da yi sabon aure na sanyin nan na samu mai gida
a to malama gasto barka da arziki
haka abun nagode kware da gaske ita babban yayinmu Bariska da dan farin ta ya samu karuwa Sami da matar shi Binta sun sami karuwar da namiji wanda aka rada masa suna Salim ni kadan Lami Allah ya raya mai gida Allah kuma ya biya bukatun zuriyar baki daya
to amin
sai kuma mun mika gaisuwar sakon fata alheri daban gajiya ta mai martaba sarki min Alhaji Umar Faruk Bahago wanda aka bikin daurin auren Essa Ramatu Hamidu Ibrahim Kuta da angonta Abdulrazzaq dan Juma Muhammad wanda aka daura mu auren jiya Juma'a a fadar sadaki binnin Mina ta jihar Niger to Allah ya ba da zaman lafiya ga ango da amarya Allah kuma ya sa dukkan waɗanda suka halarci wannan biki sun koma gida lafiya Allah ya dai Allah mutuka raba aka ce ko
takalmin kazawa
yawa
to amin summa amin malama grace
to na sanya na mu amma a sashen Hausa mun samu karuwa mun yi sabbin wakilai go a leda ko
eh gaskiya ne duk da yake fa wasu su ba sabbi bane
amma ko gaskiya ne da ba a sashen Hausa duk da yake suke sabbin wakilai a sashen Hausa
na'am gaskiya
to yawa to shi Abdulrazzaq Bello Kaura da kuma Ahmed Mohammed dan Asabi
ka
zama amare kenan ko ake cewa da angunan sashen Hausa wanda kuma
kan
mutum mu
daga
fara jin buriyoyin su kwanan nan
daga jihar Zamfara da kuma wannan jihar Kogi da kuma
Niger
Kogi da Benue
Kogi da Kwara
Kogi da Kwara
Kogi da Kwara ne ko Kogi da Kwara ko jihar Kogi da Kwara to Allah ya shige mana gaba baki daya Allah ya bamu nasara
to amin summa amin malama gari to bari kuma mu je bangaren da muke isar da gaisuwar sada zumunci ta filin abari ya huce zuwa ga dimbin masu sauraron mu musamman wanda ke aika mana sakonni ta dukkan kafafen mu na internet da farko gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Ahmadu manaja Bauchi anguwar karofin madaki da kuma sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lale wanda ke gidan sarkin yakin Bauchi a anguwar karofin madaki sai kuma ta gaisa da zuwa ga Bilal Bello Yari wato dan Bello uban Bello a gidan yarin Bauchi da kuma dan Lami Kaura na kauran Bauchi Maisa wai wato mai sayar da naman kaji a tashar Das a garin Bauchi sai kuma dan Juma Bauchi na Honorable Bashir Yakubu Lale wanda ke anguwar dan Juma Goje a garin Bauchi sai malam wato malama Kunmi Umar malama a karamar secondary ta Bakaru Primary a garin Bauchi da kuma malam Musa Abdullahi irin masana makarantar primary sai kuma Hajiya Lauratu Ahmed Lale wanda aka fi sani da Hajiya Lauratu Banga a Bauchi sai kuma Farfesa Aminu Baffa na asibitin koyarwa na jami'ar ATPU da ke garin Bauchi gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Machu direban keke Lagu karamar hukumar Daren zuwa jihar Bauchi da kuma Muhammad my friend Babu Gudu da Yahaya Dano Azare da kuma Baba Uba mai bakin mai babbar tasha Azare sai Yalwaji dan Tayi mai direba babbar tashar Azare da mai martaba sarkin Lagu Alhaji Jamilu mai gari sai Alhaji Ahmadu Kakkai sarkin fatar Katagum Talban Darajiya da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyan Katagum da Alhaji dan Karabida mai blaus bakin kasuwa Azare da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya
to amin summa amin to bari mu mika bari ni bari ta mata in san kai da aka ce so ne amma san kai yafi ko
haka ne malama
to kaga ba tafi ake samu mata suna aiko sakonni ba saboda haka bari zaro wannan da ya fito abokai na mata Maimuna matar Aliko Auta Kafinta yanzu gindin akwati barikin Lade da Jihar Plateau. Sai kuma Amina da Amina matan Lawal Barkeji Jihar Sokoto da Hajara Gidado Tepo Fulanin gindin akwati. Sai Adamu baban gida Ayuku Fulanin gindin akwati da Hajo Marar Barba mai nama barikin Lade. Sai Aisha matar Usaini dan Gwate Karasuwa da Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai kwamfuta mai yama. Sai Hafsat comrade Iliyasu Yakubu Digawa da Raunat Isa Muhammad a Gwarmaji. Sai Aisha Lawal bin Hambali dan Silba da Hajara Ishaya Lamu dan Masanin Limauru. Sai Asaba Haruna Bibi Watar Mutuwa da Hajiya Hadiza Ramin Kura. Sai Hajiya Aisha matar Bakoji direba gindin akwati da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Sai Halima comrade Ibrahim Lara Gafta da Aisha matar Malami Kura garin Sarkin Noma. Sai Sani Lengi-Lengi da kuma Aliko Auta Kafinta da fatar sun tashi lafiya. Wannan fata ta rediyon nan da ke jikin rediyon nan. Ashe beraye suna jin
kanshi-kanshi
kamar wani abinci ne.
Yawwa.
To shi kenan beraye suna tunda shi kunnawa kawai yake ya kashe baya taba shi ma kwata-kwata.
To.
Ashe bai sani ba. Beraye sun ci leda, sun ci leda
har sun kai ga rediyo.
Sun shiga, yawwa sun je sun sun kuna ba rediyo sun kawaya.
To.
Ya sai ya kunna rediyo ya ji shiru, ya kunna rediyo ya ji shiru.
To.
Shi kenan sai ya ɗauki rediyo ya
kai wurin
mai gyara. Yana kai wurin mai gyara kenan, mai gyara yana bude rediyo, ashe bera da ya ci har ya haihu a cikin bayan rediyo. Yana kai wa wurin mai gyara sai kawai sai ga bera ya fita fir
kai
kenan sai babulata ni na sanyina yadda na ya yi wuf ya dauki sandan shi tunda ba a raba ku da sanda.
Ai gaskiya.
Ya dauki sandan shi ya fara bin bera da gudu ya ce wai a tare shi ga mai magana a jikin rediyo
ya zama bera.
Wa ashe ta ke shi wannan bera shi ne ke magana a jikin rediyo tunda in ya bari ya ta fito.
Ba zai ko magana ba.
Magana ba. Kaji mutumin naka na sanyin na.
Allah na gare su wannan duk sharrin wabirawa ne da bari-bari duk sharrin su ne mun sani.
Aka ce to tun daga yau ga shi dai yanzu shi ya sa yanzu in ka samu babulata ne ya ganka yana so ya tabbatar cewon ko kai ne za ka ko abin nan to ko kai ne mai magana ko kuma kai ma za ka sullube to
zai wannan ai babulatani ya san duk abin da yake ganya miki sharri ne dai kawai na mulawa da bare-bare kuma ba komai suna ƙara cin bashi ne.
Da ga malama tana daga mana hannu sabili da aka tilas mu jaburki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanginna
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci dani.
Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunma ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni da Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.